فخافوا الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الذي قال في كتابه العزيز ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى وافته المنية وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya sake dawowa da mu a wannan yammaci na ranar Juma'a inda aka saba sauraron fadakarwa a cikin addinin musulunci daga bakin dan uwanku mai suna Umar Malam Hussein ina fatan kada mu manta akan darasin da muke shine abin da ya shahi bangaren wato ayyuka na haji yau da sati biyu satin da ya gabata wancan mun yi bayani akan wasu ladubba wanda yake ya dace ga dukkan mutumin da ke niyyar haji ko umra wato ya dace da ladabtu da waɗannan ladubba waɗanda suke na musulunci saboda haka satin da ya gabata mun yi bayani na farko akan kasancewar aikin haji ya kasu izuwa kashi uku kusan kala uku ne mun yi bayani bakin gulgudu akan sa sannan bayani na biyu muka yi bayani akan hukuncin umra menene hukuncin ta shin sunna ce ko kuma wajibi ce shi ma bayani ya gabata insha Allah ta'ala bayanin mu a yau zai kasance akan wato shine fadla ta umra wato irin sakamakon da Allah tabaraka wa ta'ala ya tana dama mai umra ko kuma mai haji sannan kuma da sifar yanda ake yin umra insha Allah ta'ala sati na gaba za mu shiga bayani idan Allah ya kai mu insha Allahu ta'ala akan sifar ayyuki na haji. Idan muka gama akan sifar haji za mu je akan ladubba waɗanda suke na ziyara. Idan mun gama insha Allahu ta'ala ko kuma kafin ladubba na ziyara za mu yi bayani akan abubuwan da aka haramta ma duk wanda ya dau harami da haji ko kuma da umra. A takeice ɗan uwa kar mu manta umra kamar yanda bayani ya gabata wato wajibi ce, kamar yanda Allah ya farlanta mana haji to haka umra ma akan hujjojin da malamai suka kawo gamsassun hujjoji akan cewa umra wajibi ce. Sannan mu gane ita wannan umra tana da fadula wadda take mai girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ga wanda yazo da ita a bisa tsarin ta yanda take yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar. Babban abin da ke nuna mana fadula ta umra shine hadisin da ke tabbace a cikin Sahihu Muslim, sannan kuma hadisin yana tabbace a cikin wato Tirmidhi. Tirmidhi kuma ya inganta wannan hadisi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ata hadhal baita falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladatu ummu. Sabanin wato wancan lafazi wanda yake cikin Bukhari da Muslim na cewa man hajjal baita ko kuma man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladatu ummu, sai dai wannan lafazi abinda yake cewa man ata hadhal baita falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladatu ummu. Wannan lafazi a cikin Muslim yake a tabbace da cikin kuma Sahihu Tirmidhi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya je wannan daki yana nihin Ka'aba falam yarfus, wato bai yi wata mummunar magana, domin arrafasu malamai suka ce shine asayyu min alqaul. Duk da cewa kuma an yi amfani da shi akan saduwa da iyallai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya je wannan daki ya ziyarce shi bai yi irin waɗannan miyagun maganganu ko kuma saduwa da iyallansa a lokacin da yake cikin aiki na haji ko kuma umra, bai yi wani rashin da'a ba, to zai dawo tamkar wato ran da mahaifiyarsa ta haife shi, wato Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wanke shi game da dukkan wani datti wanda yake na zunubi. Don haka mu gane wannan lafazi wato ya hada haji da umra. Duk wanda ya je yayi su saboda Allah to Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai wanke shi game da dukkan wata dauda ta zunubi. Wannan kadai ya isa ya nuna mana fadula ta umra da haji. Sannan akwai hadisi wanda yake tabbace a cikin Bukhari da Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-umratu ila al-umra kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Manzon Allah yake cewa umra izuwa umra wato kankarar zunubi ne ga dukkan abin da ke tsakankanin su. Idan kai umra a wannan lokaci to kafin umra wanda zaka yi ta gaba idan Allah ya yassare ma duk abubuwan da ka aikata na zunubi to Ubangiji ta'ala yana kankare maka wannan zunubi. Manzon Allah yake cewa karbabbar haji. Me ake cewa al-hajjul mabrur? Malamai suka ce hajjin da aka yi ta a bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ake ce mata al-hajjul mabrur, wadda ka yi ta akan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, kuma ba dan riya ba, ba dan jiyar jama'a ba, sannan kuma baka aikata wasu abubuwa waɗanda aka haramta ma mai haji, to wannan ita ce ake cewa karbabbiya haji, wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba ta da wani sakamako a wajen Allah sai aljanna. Wannan kadai ya isa ya nuna mana mahimmancin umra wato da haji. To dan haka ƴan uwa mu gane ita umra kasancewarta tana da wasu rukunai waɗanda suke ba ta tabbata dole sai da su, domin idan ɗaya ya ratse daga cikin su to umra ba ta yi ba. Rukuni na farko dai akwai ihram. Me ake cewa ihram? Wato shine niyyar fara wannan aiki wanda yake na umra, shine ake cewa ihram. Ba sanya kyallai a jiki ba, duk da cewa sunna ne zamu je bayani a kansa, to amma idan aka ce ihram wato shine niyyar fara aikin haji ko kuma umra. Wannan rukuni ne dole sai mutun yayi niyya. Idan kai haji ko kuma kai umra ba niyya to wannan baka da haji baka da umra, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fada a cikin hadisi wanda yake muttafaqun alaihi daga Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu innama al'amalu binniyat manzon Allah yake cewa ayyuka suna karbuwa da gurgudan niyya kenan dan haka malamai suka ce wannan jumla ma'anarta shine la amala illa biniyya babu wani aiki wanda Allah zai nura da shi ya saka talada akan shi sai aikin da aka yi shi da kyakkyawar niyya rukuni na biyu daga cikin rukunnan umra wato shine dawafi domin duk wanda yayi umra koda kai niyyar ka zo kai sa'ayi tsakankanin Safa da Marwa ka zo kai aski idan dai baka yi dawafi da Ka'aba ba baka da umra domin yin dawafi wato wannan rukuni ne daga cikin rukunnai waɗanda suke na umra rukuni na uku daga cikin ayyukan umra wato shine sa'ayi tsakankanin Safa da Marwa kaje ka zo sai kai su bakwai zuwa daya zawwa biyu sai kai su bakwai to dan haka wannan yana nuna mana cewa rukuni ne a cikin umra domin umurni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda yake ba mu labarin cewa Allah ya wajabta mana yin wannan sa'ayi tsakankanin Safa da Marwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada a cikin wani hadisi wanda yake ingantacce manzon Allah yake cewa is'au fa inna Allah kataba alaikumus sa'ya is'au fa inna Allah kataba alaikumus sa'ya wato ku sa'ayi me ake cewa sa'ayi shine zuwa da zawwa tsakankanin Safa da Marwa yake cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wajabta muku kai kawo tsakankanin Safa da Marwa wannan hadisi ne wanda yake ingantacce daga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin kuma yana cikin Bukhari da Muslim waɗannan guda uku sune ake ce musu rukunnan umra wanda idan rukuni ɗaya ya ratse to mutum ba shi da umra farko niyya na biyu dawafi na uku shine kai kawo tsakankanin Safa da Marwa sai dai umra tana da abubuwa waɗanda suke wajibi su kuma waɗannan guda biyu ne idan ka bar ɗaya daga cikin su to zaka iya bada fidiya ita ce za ta cike maka gurbin amma barin ɗaya daga cikin su bai bata umra sai dai dole ne ka bada fidiya wadda za ta toshe gurbin wannan abin da ka bari na harko shine wato daukan niyya tun lokacin da mutun yake can bakin miqat wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kayyade cewa bai dace ga mai niyyar haji ko umra wato ya ketare wannan wuri ba tare da harami ba me ake cewa harami wato shine mutun ya dau niyya a wannan lokaci sannan ya sanya ihrami a jikin sa idan ka ketare wannan wuri baka da harami to dole ne wato sai ka bada fidiya domin sanya harami a wannan wuri wajibi ne daga cikin wajibobin aiki wanda yake na umra guda biyu sannan abu na biyu wanda yake wajibi ne ga mai umra wato shine yin aski ko kuma saisaye idan namiji ne idan kuma mace ce ce sai ta hada dukkan kowane bangare na gashin kanta sai a yanki daidai gabar yatsa kowane bangare daga kanta za ta hada gashin ta baki daya sai a yanki wato daidai gabar yatsa to wannan wajibi ne daga cikin wato ayyuka na umra idan mutun ya bar shi to dole ne sai ya bada fidiya shine wato zai yanka wato kamar rago ko kuma wata tinkiya shine abinda zai toshe masa wannan kafa waɗannan kenan mun gane cewa umra tana da rukuni guda uku wanda idan mutun ya bar ɗaya daga cikin su to ba shi da umra umrarsa ta ɓaci wajibi ko guda biyu ne idan mutun ya bar ɗaya daga cikin su to mutun zai iya toshe gurbin shine da bada fidiya to dan haka ƴan uwa mu gane a jimilce kenan bayanin da muka yi idan aka ce umra na harko shine niyya sannan dawafi sannan sa'ayi sannan aski ko kuma saisaye don haka ita umra idan aka ce harami kamar yanda muka yi bayani shine wato niyya ta fara aiki wanda yake na ibada na haji ko kuma umra shine ake nihi da harami mai niyyar haji ko kuma mai niyyar umra abin da yake kansa a harko abin da yake kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato wanka zai yi tamkar yanda yake wanka wanda yake na janaba domin ba komai yake bambanta tsakankanin wankan janaba da wankan jinin al'ada idan ya yanki ko kuma wankan biki ko wankan juma'a ko wankan sallar idi ko wankan shiga maka ko kuma wanka na arafa ko kuma wankan daukan harami babu abin da ke bambanta su ita ce niyya amma duk sifar su wato sifa ɗaya ce to don haka mu gane me niyyar umra farkon abin da yake kansa wato shine yayi wanka tamkar yanda yake wanka wanda yake na janaba idan ya gama wannan wanka abinda zai biyo baya wato sai ya shafa turare wanda yake mai kanshi idan namiji ne zai iya shafawa a kansa da jikinsa da yemunsa da dukkan sauran jikinsa idan mace ce ce sai ta shafa a jikinta idan mutun ya shafa wannan turare ko da bayan daukan haramin sa wannan kanshin turare ko kuma gurbin sa ya wanzo a jikinsa to wannan ba zai cutar da shi ba domin hadisi ya tabbata daga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda hadisin yake cikin Bukhari da Muslim Aisha take cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yuhrima taqayyaba bi athyabi ma yajidu thumma arawa bi sal miski fi ra'sihi wa lihiyatihi ba'da dhalik Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yayi niyyar daukan harami imma hajji imma umra wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nemi turare wanda yake mafi kanshi manzon Allah ya shafa a jikinsa tace kuma bayan manzon Allah ya dau harami take cewa ina ganin bulbudin wato almiski a kansa wato da gemunsa bayan ya dau harami saboda haka malamai suka ce idan ka shafa turaren koda ya wanzo a jikinka a lokacin da kake dauke da harami to wannan ba zai cutar da kai kenan mun gane abin da yake sunna ga mai umra idan ya gama wanka abin da ake bukata ya kawo turare ya shafa a jikinsa domin yin wannan wanka wato sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan wanka bai takaita ba akan cewa sai namiji hatta da mace mai niyyar hajji ko umra ana bukatar wato tayi wanka koda tana cikin halin jini wanda yake na al'ada ko jinin biki take to wannan wanka na sunna ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ta menene dalili akan haka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya horu wata mata daga cikin sahabbai wanda ake ce mata Asma'u bintu Umais a lokacin da ta haifi danta shine ake ce masa Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq Allah ya kara masa yadda a lokacin da hajjin bankwana an hutu Zulhulaifa inda ake daukan harami wato ga mutanen Madina zawwa suke da wuya bakin miƙati za a dau harami sai Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta ta da aihuwa ita Asma'u bintu Abi bintu Umais mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mata abin da yace mata shine igtasili wastasfiri bi thawbin wa ahrimi manzon Allah yake ce mata i wanka sannan ki sanya wato wani kyalle ki daure gabanki shine ki kunzugu wato da wani tufafi ki daure gabanki yanda jini ba zai ringa tsiyaya a jikinki ba sannan manzon Allah yace kuma ki niyyar wato hajjinki kaga wannan hadisi ne tabbatacce daga Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda hadisi ne wanda yake tabbata a cikin Muslim kenan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana yin wanka na daukan harami wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan maza da mata koda mace tana jinin al'ada koda jinin biki ne to wannan wanka sunna ne akan ta tayi shi idan za ta dau harami idan wato mai harami ya bayan ya gama wannan wanka ya shafa turaren sa to idan namiji ne sai ya nemi zani wato da mayafi shine ake cewa al-ihram ya nemi farin zani wato da wanda yake kuma mayafi idan ya daura ɗaya sai ya zame masa tamkar zani shine ake ce masa al-izar sannan sai ya samu na biyu sai ya yafa a kafadarsa shine ar-rida wannan sunna ce ta mazaje wato a aikin hajji ko umra sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam namiji sai ya tsireta game da dukkan wata tufa wadda take dinkakka sai ya sanya zani da mayafi amma idan mace ce ce to ba maganar cewa ga wani kala wanda shari'a ta kebance mata cewa sai farin tufafi za ta yi riga da wando a'a duk kayan da Allah ya hore mata imma baki imma ja imma tsanwa imma bula imma fari koma wani kala ne imma zani da riga imma wando da riga to wannan shi shine haraminta matukar ba za ta sanya tufafin da za su bayyana da al'auratta ko wani irin tufafi mu gane mace wannan sunna ce ta sanya a harami ba a kayyade mata ba cewa sai farin tufafi ta yi riga da wando dan kar wasu su rude wato waɗanda suke ba su da sani akan haka mace kowanne tana iya yin daukan harami na haji ko na umra a cikin sa sai dai akwai abubuwan da aka haramta mata wato shine irin sanya niqabi me ake cewa niqabi shine marfin huska wanda mace za ta rufe huskar ta sai dai idanunta kuma ba za ta sanya gan a hannunta ba amma za ta iya lullube huskar ta ta saki wani kyalle a lokacin da maza waɗanda suke muharramai idan ta shiga cikin su ko kuma idan za su wuce gabanta sai ta saki wani kyalle wanda zai kare huskar ta kenan mun gane cewa bayan mutun yayi wanka ya shafa turare abinda zai biyo baya shine ya tsireta game da dukkan wata dinkakkiyar tufa idan namiji ne sai ya sanya zane da mayafi idan mace ce kuwa kowane irin kaya wanda Allah ya hore mata za ta saka a jikinta sannan idan ya kasance a lokacin da kai wankan nan kai niyyar umra sai ya kasance lokaci ne wanda yake na farilla idan kai arwalla kai sallah ta farilla bayan gama wannan sallah ta farilla kawai sai kai niyyar umrarka idan ku ba lokacin sallah bace ta farilla to wannan zaka iya yin nafila raka'a biyu ita ce sunna ta arwalla idan kai karshen gama wannan nafila wato sai ka dau niyya ta umra ko kuma ta haji sai dai mu gane anan shi daukan harami bashi da wata sallah ta musamman ita raka'a biyin nan da ake yin ta wato ba wata raka'a bace ba ta sunnar cewa daukan harami harami bashi da wata sallah ta musamman da ake masa raka'a biyun da ake sunna ce wadda take ta arwalla domin sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da musulmi yayi arwalla a kowane lokaci yayi sallah nafila raka'a biyu idan ka gama wannan sallah me zaka fada idan umra ce kake niyya sai ka ce labbaika umra idan kwa hajji ce zaka yi ifradi sai ka ce labbaika hajjan idan kwa ya kasance tamattu'i ne zaka yi sai ka ce labbaika umratan mutamatti'an biha ila alhajj idan kwa ya kasance kirani ne zaka yi sai ka ce labbaika umratan wa hajjan to idan kai wannan lafazi ka ce labbaika umran umratan sai ka ce labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wannan ita ce talbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake sunna ne ga mai aikin haji ko umra ya yawaita wannan lafazi da yawa a wani lokaci an samu a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dada wani lafazi akan wannan lafazi shine yana cewa labbaika ilahal haqqi labbaik labbaika ilahal haqqi labbaik ita ma'anar idan kace labbaika allahumma labbaik shine na amsa maka ya ubangiji na koma amsa maka akan kiran da kai akan harshen babana ibrahimu alaihi salam da Allah yace wa azzim fi nasi bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin amiq da kiran dan gatan ka shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da yayi yace ya ayyuhan nasu qad faradallahu alaikum al hajja fahujju don haka sai kake cewa labbaik allahumma labbaik ya allah na amsa maka kuma na koma amsa maka na tabbata akan me kawiya da da'a ga abin da ka hore ni da shi la sharika laka labbaika ubangiji baka da abokin tarayya imma a cikin aikin ka ko a cikin sifar ka ko a cikin zatin ka baka da wani abokin tarayya labbaika na koma amsa maka innal hamda lalle dukkan wani dangi ne yabo wan ni'ima da dukkan ni'ima wadda take a cikin sama ko a ƙasa ko a duniya a lahira laka baki ɗayan su mallaka ne naka kuma kai ne ka cancanta da su wal mulk da sarauta da mulki ubangiji kai ne ka cancance shi la sharika laka baka da wani abokin tarayya a cikin mulkin ka wannan shine ma'anar wannan talbiya sunna ga mazaje game da wannan talbiya wato ana buƙatar namiji ya ɗaga muryarsa ya yawaita daga muryarsa yana cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Haka ake bukatar namiji ya daga muryarsa, domin akwai hadisi ingantacce a cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma as-sunanul arba'a. Hadisi ne ingantacce daga As-Sa'ib ibn Khallad, Allah ya kara masa yadda, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fada, yana cewa atani jibrilu alaihi salam fa amarani an amura ashabi an yarfa'u aswatahum bil ihlal wat talbiya. Yake cewa jibrilu alaihi salam ya zo min sai ya umurce ni da cewa na huri sahabbaina su dauka kamariyar su da yin ihlal. Me ake cewa ihlal? Shine daga murya a lokacin da mutun yayi niyyar umra ko haji da zai ce labbaika umra ko kuma labbaika hajjan ko kuma labbaika umratan wa hajjan wa talbiya, da fadar labbaika allahumma labbaik. Jibrilu alaihi salam ya huri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya huri sahabban sa game da dauka kamariyar a cikin wato fadar labbaika allahumma labbaik. Wannan amma abu ne wanda yake ya keɓanta da mazaje, su ne ake buƙatar su ɗauka kamuryarsu, amma mace ba za ta ɗauka kamuryarta ba game da talbiya ko wani abu wanda yake na zikiri a cikin ayyukan haji da makamantansu. Domin ita mace a ƙa'ida ta shari'ar musulunci a kullum abin da zai ƙara ɓoye ta shi ake buƙata. To don haka idan ya kasance a lokacin da za ka yi wannan niyya da ka ce labbaika umratan, lokacin da za ka yi wannan niyya bayan ka gama sallah, idan har kana tsoron cewa akwai wani abu wanda zai zo ya faru bayan ka yi niyyar wannan haji ko umra, wato zai zo ya hana ka game da cika aikinka na haji ko na umra, to wannan ana buƙatar kai sharadi. Kai sharadi, kamar misali kana tsammanin cewa rashin lafiya za ta same ka ko kuma wani abubuwa dai zai yanke maka, to wannan sai ka yi sharadi. Domin sunna ne yin wannan sharadi ga dukkan mutumin da yake tsammanin cewa akwai uzurin da zai bujiro masa ya hana shi game da cika aikinsa na haji. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine to ya shiryar da mu zuwa yin wannan sharadi. Don haka abinda kenan mutum zai faɗa a lokacin da zai dau haraminsa, sai ya ce ya Ubangiji nayi niyyar umra, an gane ko labbaika umratan, sai ya ce in habasani habisun famahilli haisu habastani labbaika umratan. Ubangiji idan wani abu ya hana ni, to wurin kunce haramina inda wannan uzuri ya samu a lokacin nan na tsaida aikina na umra ko kuma na haji, duk inda aka samu ko rashin lafiya ko wani abu wanda yake zai hana ni game da cika wannan ibada, to Ubangiji wurin kunce haramina inda wannan abu ya faru. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen wata sahabiyya wadda ake ce mata Ubaba'atu bintu Zubair, Allah ya kara mata yadda, diyar Zubair ibn al-Awwam, ɗaya daga cikin goma wanda aka musu albishir da aljanna. Sai manzon Allah da ya shiga wajenta sai yake ce mata la'allaki arattil hajja, ina ganin cewa kina da niyyar haji ko? Faqalat, sai take cewa wallahi ma ajiduni illa waja'a, ya rasulullahi wallahi ni ban samu kaina ba face sai dai cewa ni bani da lafiya, abinda nake ji bani da lafiya. Qala, sai manzon Allah yake ce mata hujji washtardi, yake cewa ki tafi ki haji amma ki sharadi ga Ubangijinki. Wa quli, ki ce Allahumma mahilli haythu habastani, ya Allah wurin kunce haramina inda ka tsare ni, duk inda wata rashin lafiya ta same ni na kasa cika wannan ibada, to a lokacin nan zan kunce harami. Wa qala, sai manzon Allah yake ce mata inna laki ala rabbiki mastasnaiti, yace abinda kika toge kika yi sharadi, to wannan ya tabbata ga Ubangijinki, babu komai a kanki. Amma idan mutum bai yi sharadi ba ya riga ya fara wannan ayyuka, lokacin da wani uzuri ya zo ya hana shi, to dole ne sai ya cika wannan aiki a lokacin da uzurin ya gushi. Amma idan kai wannan sharadi, to shikenan ka kunce haraminka, ba dole bane kuma ka ci gaba da wannan. To dan haka mu gane ba kowa ba aka ce an sunnanta masa yi wannan sharadi, a'a, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya yi umra kuma ya yi haji bai yi wannan sharadi ba. kuma abin da yake fada a cikin hadisin sarwaya ta Muslim yake cewa nayi haka li ta'khudhu anni manasikakum dan ku koyi yanda ake ibadar haji da umra ga madani. To dan haka mu gane yin wannan sharadi ba ya hada kowa da kowa ba, sai mutumin da yake jin tsoro cewa ba zai samu damar da zai cika wannan aiki saboda rashin lafiya ko kuma wani uzuri wanda yake na daban. To idan mutun yayi wannan sharadi yayi labbaik Allahumma labbaik, to ana buƙatar musulmi ya yawaita fadar labbaik Allahumma labbaik domin babbar alama ce daga cikin ayyuka waɗanda suke na haji ko kuma umra. Ana buƙatar mutun ya yawaita fadarta balantana talbiya ko lokacin da yini ya gabato wato bayan asuba, lokacin da alfajir ya zo ketowa, idan ana cikin wannan tafiya ko ana wannan ayyuka to ana buƙatar a yawaita wato talbiya, ko kuma lokacin da mai haji ko mai umra wato yayi niyyar wani aiki ya aikata aikin da aka hana mai niyya da haji ko umra ya aikata, shi ma sai ya gaggawa ya daga murya sai ya ringa fadar labbaik Allahumma labbaik. Ita wannan labbaik Allahumma labbaik wato mai haji ko mai umra zai zarce game da fadarta tun ran da ya dau harami, tun lokacin da ya dau harami sai ya tafi idan ya gama dawafin sa. An gane ku? Tun lokacin da ya dau harami zai yi ta fadar labbaik Allahumma labbaik sai lokacin da ya shiga Ka'aba, idan ya shiga masallacin harami lokacin da zai fara dawafi to a wannan lokaci yake tsaye da fadar labbaik Allahumma labbaik. Kenan daga ka dau harami idan kana da niyyar umra wato sai ka fara fadar labbaik Allahumma labbaik, ba za ka tsaye da fadarta ba sai lokacin da ka shiga masallacin haramin Makka, lokacin da zaka fara tawafi to a lokacin nan sunna ne a kanka wato ka tsaye da fadar labbaik Allahumma labbaik. Idan ku mai haji ne tun ran da ka dauki harami da niyyar haji ran 8 ga wata to wannan ba za ka tsaye da fadar labbaik Allahumma labbaik sai ran 10 ga wata lokacin da aka zo aka jehi wato jamratul aqaba wanda Hausawa suke cewa jifan shedan, to a wannan lokaci sai ka tsaye da labbaik Allahumma labbaik. Idan ka kusanci Makka a lokacin da ka kamo hanya an sunnanta maka a lokacin da ka zo bakin garin Makka to ana buƙatar kai wanka in har an samu damar da za a sauka ayi wanka. Idan ku ba a samu ba lokacin da za a sauka to ko wannan babu laifi domin yin wankan sunna ne. Idan an samu to wannan an yi cikakken koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wanka idan zai shiga Makka a lokacin da yake da niyyar haji ko kuma umra. Don haka Abdullahi ibn Umar Allah ya kara masa yadda, kamar yanda hadisi yake cikin Bukhari da Muslim, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai shiga Makka yana shiga ta wata kofa wadda ake ce mata Afaniyatul Ulya wadda tana nan Batha, tanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shiga Makka. Idan ku zai fita daga Makka yana fita daga wata kofa wadda ake ce mata Afaniyatus Sufula, to dan haka in har ka samu damar shiga ta wannan kofa da fita ta wannan kofa to wannan ka kyautata. Idan ku bai sauƙaƙa ba ta kowace kofa kana iya fita, amma fiyayyen abin da ya kamata in har ka samu lokaci ka shiga ta wannan kofa. Idan ka isa zuwa masallacin harami na Makka, farkon abin da zaka yi idan zaka shiga cikin masallacin harami, abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ka shine ka gabatar da kafarka ta dama idan zaka shiga, kuma sai ka yi addu'a wadda aka sunnanta ma musulmi idan zai shiga koma wani masallaci ne, shine bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik a'udhu billahi al'azim wabi wajhihi al-karim wabi sultanihi al-qadim minash shaytanir rajim. Wannan ita ce addu'a ta shiga masallaci, dan haka ana buƙatar idan zaka shiga masallacin harami wato na Makka kai wannan addu'a, duk da cewa akwai riwaya wadda take da dan canji kadan game da wannan. Idan zaka shiga masallacin harami ana buƙatar ka kasance a nitse, kana mai kaskanta kai ga mahaliccinka Ubangiji tabaraka wa ta'ala, kana mai ƙara girmama shi, kuma duk wata ni'ima ta Allah tabaraka wa ta'ala sai ka halartu ta a zuciyarka, ka halartu da babbar ni'imar da Allah ya maka, shine na Allah ya saukake maka ka iso zuwa wannan daki na shi lafiya kalau. Ana buƙatar wannan ni'ima da Allah ya maka ka halartu ta a cikin zuciyarka. Idan ka shiga cikin masallacin haramin Makka, bayan ka gabatar da kafarka ta dama da zaka shiga kai wannan addu'a kuma ka halartu da wannan niyya, sai ka gabaci ɗakin Ka'aba. Idan ka je, wato abinda zaka nufata shine zaka nufaci wato Al-Hajarul Aswad, shine bakin dutse wanda Hausawa muke ce masa wurin shan nono, domin ta nan ne ake fara tsawafi. Duk da cewa a yanzu an yi wani setting wata fitila wadda take tsanwa ita ce daidai da setting wannan wato bakin dutse, idan ka je gindin bakin dutse, domin ta nan ne ake fara dawafi, domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara dawafin sa. Idan ka je, mu gane ba cha zaka yi ba nawaitu tawafa ko kuma nawaitu kaza, aha, maganar kai lafazi da niyya cewa nayi niyyar dawafi, wannan duk ma bai taso ba, domin babu dalili daga cikin Al-Qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yazo game da cewa wasu ayyuka na ibada sai mutun yayi lafazin shi da harshe, domin ita niyya mahallinta a zuciya yake, ta koma wace ibada ce. Dalili akan cewa ita niyya a zuciya take shine fadar Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli shay'in alim. Dan haka ka dauka daga nan iziya ma idan ka dauka a cikin kitabul wudu, harko chai wa yanwi bi qalbihi inda ghasli wajhihi fardal wudu'i, kaga bi qalbihi yace ba bi lisanihi ba, don haka niyya ba ta da mahalli akan halshi, niyya a zuciya take. Yin lafazi da niyya malamai suka ce bid'a ne, domin bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɗaya daga cikin khalifofinsa ko ɗaya daga cikin sahabbai, kuma babu a cikin waɗannan littattafai namu na addini na fiqh tun daga iziya har izuwa muktasar. Idan inda aka ce idan zaka aikata wani aiki na ibada ko sallah, da zaka ce nawaitu ada'a salata kaza ko kuma nawaitu alhajji kaza ko kuma nawaitu tawafa, to dan haka idan ka zo ka tsaya daidai wannan Hajarul Aswad kai setin sa, to abinda zaka sanya kawai a zuciyarka shine niyyar dawafi. A lokacin nan idan ka sanya wannan niyya ta dawafi a zuciyarka, to abinda yake sunna akan ka shine ka sumbanci wannan dutse. An gane ko? Ka sanya bakinka ka tsotsa in har ka samu dama. Idan ko baka samu damar da zaka sanya kanka ka tsotsa, wanda Hausawa muke cewa shan nono, to sai ka dafa shi da hannunka, ka dora hannunka. Idan ka dora hannunka na dama sai ka sumbanci hannun, amma zaka aikata haka wato da kudirin cewa wannan dutse da ka sumbanta, wato ka sumbance shi ne don girmama Ubangijinka tabaraka wa ta'ala, domin yana ɗaya daga cikin alamun aikin hajji, wanda Allah yake cewa wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqawwal qulub. Dan haka niyyar girmama Ubangiji tabaraka wa ta'ala zaka yi akan sumbantar wannan dutse, domin shine ya umurce ka da haka, kuma dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ba dan kudirin cewa shi wannan Hajarul Aswad zai kulla maka wani amfani anan ko kuma zai cutar da kai. An gane ko? Zai iya janyo maka wani amfani ko kuma zai iya ije maka wani cuta. Ba a buƙatar mutum yayi irin wannan kudiri, domin kawai abinda zaka yi ka sumbance shi saboda Allah, kuma dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Don haka mu gane Umar Allah ya ƙara masa yadda, kamar yanda hadisi yake cikin al-kutubus sitta da kuma musnad na Imam Ahmad, shine Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah, kuma da musnad na Imam Ahmad hadisin yana tabbaci a cikin su. Daga Umar Allah ya ƙara masa yadda, lokacin da yazo sumbantar wannan bakin dutse, Umar yake cewa inni la a'lamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر yake cewa wallahi na tabbatar da cewa kai dai dutse ne, baka cutarwa kuma baka amfanarwa, baka ije wata cuta kuma baka iya janyo wani amfani, domin ije cuta ko janyo amfani wannan haƙƙi ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, Umar yake cewa wallahi ba dan naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbantar ka kai bakin dutse yake cewa wallahi bazan sumbance ka ba sumbantar da nake maka dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne to dan haka mu gane shi sumbantar wannan bakin dutse wato yana da matukar muhimmanci a cikin aikin haji domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda hadisi yake tabbaci a cikin wato kamar yanda hadisi yake tabbaci a cikin Tirmidhi da cikin Sunan na Ibn Sahih Ibn Khuzaima da kuma musnad na Imam Ahmad Albani ya inganta wannan hadisi wan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi la yab'athu Allah yawmal qiyamah lahu aynan yubsiru bihima wa lisanun yantiqu bihi yashhadu ala man istalamahu bihaqqi wato manzon Allah yake cewa duk wanda ya shahi wannan bakin dutse ya sumbance shi wallahi ubangiji ta'ala zai tada wannan dutse a ranar kiyama yana da idanu guda biyu dutsen yana kallo wa ma zalika ala Allah bi aziz sannan kuma yana da halshi dutsen yazo yana magana ya bada shaida akan duk wanda ya sumbance shi da gaskiya shine wanda ya sumbance shi dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dan girmama ubangijin sa wannan dutse zai bada shaida akan ka a ranar kiyama idan ku ya bada shaida akan ka sai dai a ce ala san barka insha Allah ta'ala makomar ka aljanna sannan akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana asalin shi wannan dutse kamar yanda hadisi yake cikin sunan Tirmidhi da Sahih Ibn Khuzaima hadisi ne kuma wanda Sheikh Nasir Allah ya ji kansa ya inganta hadisin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa nazala al-hajaru al-aswad min al-jannati ashadda bayadan min al-thalj fasawadathu khataaya bani adam manzon Allah yake cewa wannan dutse ya sauka wato daga gidan aljanna ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya saukar da wannan bakin dutse amma a lokacin da Allah ya saukar da shi wato yafi naj ko kuma mu ce kankara wato yafi ta tsananin fari da haske da kyalli amma kurakuran ƴaƴan adam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace su ne suka bakanta shi wannan kenan yana nuna mana asalin sa wato dutse ne wanda yake daga gidan aljanna dan haka lafazin da yake cikin Tirmidhi manzon Allah yake cewa wa huwa ashaddu bayadan min al-laban wato yafi madara wato tsananin fari amma kurakuran ƴaƴan adam su ne suka bakanta shi to dan haka mu gane kenan sumbantar wannan dutse wato mutun zai yi dan girmama ubangijin sa kuma dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin in har baka samu ka sumbanta da bakinka to kawai sai ka dora hannunka sannan sai ka sumbanci hannunka domin hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim daga Ibn Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa أنه استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ابن عمر أكا غنسا ينا دور هننسا أكن حجر الأسود سنن سي سنبنج هننسا سيكي چيوا والله تلو كچند ترند نغمان زن الله صلى الله عليه وسلم يأي حكا يا دور هننسا سنن يسنبنج هننسا يچي والله بندين حكا بحر يو to dan haka mu gane abin da yake sunna idan baka samu ka sanya kanka ba sai ka dora hannunka sannan sai ka sumbanci hannunka dan ba a buƙatar ka ringa tunkudadde niya turarre niya da jama'a kana cutar da kanka ka cutar da al'umma domin wannan ya saba ma abin da yake na hikima game da aikin haji wuri ne wanda yake na tausaya ma ƴan uwa wato da kaunar juna ba wurin tunkudadde niya bace in har baka samu baka dora hannunka to abin da yake sunna daga nesa sai ka daga hannunka ka ce Allahu Akbar domin lokacin da zaka sumbanta daman akwai zikirin da aka ambata shine zaka ce Allahu Akbar duk da cewa akwai wata addu'a hadisin kamar yanda yake cikin As-Sunanul Kubra wato na Imam Al-Baihaqi shine idan manzon Allah yace bismillah Allahu Akbar sai yace Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahadika wattiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wa sallam to wannan a lokacin da mutun zai sumbanci bakin dutse zai fara dawafi wato yake wannan addu'a kenan idan baka samu ka sanya kanka ko kuma ka samu ka dora hannunka ka sumbanci hannunka to abin da yake sunna idan daga nesa ma kake sai ka daga hannunka sai kai kabbara Allahu akbar domin hadisi ya tabbata a cikin Bukhari daga Ibnu Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qafa bil baiti ala ba'irin kullama ata ala ar-rukni ashara ilai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi dawafi akan raƙumin sa a duk lokacin da yazo daidai wato ar-rukun ar-rukun in ma kace hajarul aswad ko kuma rukunul yamani dukkan su ne ake cewa ar-rukunan to wannan duk lokacin da manzon Allah yazo wurin hajarul aswad sai manzon Allah yayi nuni a wata riwaya yana cewa ashara ilaihi bi shay'in kana indahu wa kabbar manzon Allah sai yayi nuni zuwa gare shi da wata isan da sane sai manzon Allah yayi kabbara yace Allahu akbar don haka mu gane musuluncin nan abu ne wanda yake mai sauki sannan mu gane sai ka kama sai ka fuskanci wajen damarka domin Ka'aba zaka dawo da ita a damar a zaka sanya Ka'aba wato a hagun kinka kenan sai ka fuskanci wajen damarka kenan lokacin da ka tsaya a wurin daidai Hajarul Aswad to ka tsaya ka gane cewa ɗakin Ka'aba a hagun kinka yake kenan anan gaba zaka yi sai ka fuskanci damarka shine a lokacin da ka kai rukunul yamani shima idan ka samu dama sai ka dora hannunka ka shahe shi amma mu gane shi yana da bambanci da Hajarul Aswad zaka dora hannunka idan ka dora hannunka to amma ba a buƙatar ka kai hannunka baki ka sunbanta domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hannunsa kawai ya dora ya shahe shi amma bai kai bakin sa ba idan kwa baka samu damar haka to ba maganar ko ishara ba zaka masa ba da hannu kawai sai ka wuce to dan haka waɗannan guda biyu Hajarul Aswad da rukunul yamani su kadai ne wato ake ake shafa shi Hajarul Aswad zaka iya sunbanta shi da bakinka idan baka samu baka dora hannunka sannan ka sunbanci hannunka idan baka samu dama ba abu na uku sai kai nuni da hannunka amma shi rukunul yamani abin da yake sunna ka dora hannunka ka sauke kawai amma ba tare da ka sunbanta ba idan baka samu damar dora hannunka ba to shikenan ko nuni ba zaka masa ba saboda me ake shafa su domin an a gina suke har yau akan ginshikin wato ginin Ka'aba na Annabi Ibrahim alaihi salam saboda kuma kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banda waɗannan biyun rukunul yamani da Hajarul Aswad babu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunbanta dan haka akwai hadisi wanda yake cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal amma asalin hadisin a cikin Bukhari da Muslim yake daga Mujahid dan Jabr almajirin Ibnu Abbas Allah ya kara masa yadda daga malamin sa shine Ibnu Abbas yake cewa annahu qafa ma'a Muawiyata bil bait wato wani lokaci Ibnu Abbas yayi dawafi tare da Muawiya fa ja'ala Muawiyatu yastalimul arkana kullaha sai Muawiya ya hadu yana sunbantar dukkan wani rukuni idan yazo guda hudun nan wato sai ya sunbance su sai Ibnu Abbas yake ce masa lima tastalimu hadhaini rukunain wa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yastalimuhuma yace me yasa Muawiya kake sunbantar waɗannan rukuni guda biyu bayan Hajarul Aswad da rukunul yamani waɗannan biyu me yasa kake sunbantar su bayan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko bai sunbance su ba fa qala Muawiya Muawiya sai yake cewa laysa shay'un min albayti mahjura yace ni ina ganin ai babu wani abu wanda yake a jikin Ka'aba wanda ya cancanta a kaurace masa duk abin da yake jikin Ka'aba ai ya kamata a kaunace shi faqala ibnu abbas ibnu abbas sai yake ce masa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yace kyaukyawan koyi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tabbas ya kasance gare ku ko masu imani faqala muawiya sadaqata muawiya sai yake cewa kare kai gaskiya lalle haka ne tunda manzon Allah bai sunbance su ba abinda yafi dacewa mu ma kar mu sunbance su to dan haka mu gane daga Hajarul Aswad izuwa wannan rukunul yamani abinda ake bukata na addu'a mutun ya yawaita wato shine rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar a duk lokacin da mutun ya wuce da Hajarul Aswad idan ka kewayo to abinda zaka yi sai ka daga hannunka ka masa nuni daga nesa in har baka zo kusan sa ba sai kai kabbara ka ce Allahu akbar kuma a cikin wannan dawafi duk abinda ka iya na addu'a ko zikiri ko karatun alqur'ani to wannan shine abin da yake sunna a kanka domin babu wata addu'a keɓantacciya wadda aka ce sai ita illa kawai abin da yazo cewa tsakankanin Hajarul Aswad da rukunil yamani ana buƙatar mutun ya yawaita rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar amma bayan shi a dukkan abin da zakai nake wayanka bakin abin da Allah ya saukake maka na addu'a imma da larabci imma da hausa imma da hurunshi imma da ingilishi da duk harshen da ka iya wato da shi zakai addu'a wannan shine sunna to dan haka mu gane idan namiji ne a lokacin da zai fara wannan dawafi nasa ana son ya aikata wata sunna shine ake cewa al-ibtiba me ake cewa al-ibtiba wato shine namiji ana buƙatar ya fitar da kafadarsa ta dama idan ya fitar da kafadarsa ta dama wato mayafin nasa sai ya biyo karkashin hammatarsa sai ya daura akan kafadarsa wanda take ta hagu kenan kafadarsa ta dama a waje wannan sunna ne ga namiji zai yi wannan al-ibtiba wato a kewayo uku na hurku wanda kuma zai yi su ne da sassaka domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wato a lokacin da suka zo haka suka yi kenan in dawaful qudum ne mutun zai yi haka zai in dawaful umra ne ma a lokacin da mutun ya gabato wannan zai yi ibtiba ya fitar da kafadarsa ta dama yayi kewayo uku da gudu-gudu shine ake ce masa ar-ramlu shine gaggawa ce yafi tafiya amma kuma bai kai gudu ba wannan sauran cikon kewayo guda hudu to mutun zai yi su kuma da tafiya idan mutun ya gama wannan dawafi nasa bakwai to a lokacin nan sai ya gabaci wani wuri wanda ake ce masa maqamu ibrahim wanda ke akwai hoton wata kwalba mai kilkili inda annabi ibrahim alaihi salamu ya tsaya a lokacin da yana ginin ka'aba to dan haka sunna ne mutun ya je wannan wuri wato ya salla raka'a biyu tsakankaninsa da ka'aba kenan bayan maqamu ibrahim ake buƙatar mutun ya je ya salla raka'a biyu idan ya samu dama idan kwa cinkoson jama'a yayi yawa bai samu wurin da zai tsaya yi wannan raka'a guda biyu sai ya nemi gefe a cikin dukkan fadin masallacin harami ya koma yayi nafilar raka'a biyu ta tsaya matsayin wanda yayi a gindin wannan maqamu ibrahim idan ka zo ka tsaya to ana buƙatar ka karanta fadar Allah tabaraka wa ta'ala wattaqizu min maqami ibrahim musalla ko kuma riwaya ta Nafi wattakhadhu min maqami ibrahim musalla zaka karanta wannan aya sannan sai kai raka'a biyu a bayan wato maqamu ibrahim kin idan ka samu dama ana buƙatar abinda zaka karanta a cikin waɗannan raka'a guda biyu in har ya saukaka bayan fatiha a raka'a ta farko ka karanta qul ya ayyuhal kafirun bayan fatiha a raka'a ta biyu wato ka karanta qul huwallahu ahad idan ku baka iya su ba duk abin da ka iya na alqur'ani shi zakai sannan idan ka gama wannan raka'a biyu sai ka koma zuwa hajarul aswad wato ka sumbance shi ka sanya kanka ka tsotsa idan baka samu ba damar sanya kanka ka dora hannunka sannan ka sumbance hannunka idan kwa baka samu ba damar wannan to babu na uku shine nuni a wannan lokaci ba a masa nuni sannan idan ka sumbance shi sai ka fita akwai il hanya sai ka shiga zuwa wurin safa da marwa shine ake cewa almas'a wurin sa'ayi kai kawo tsakankanin safa da marwa idan ka kusanci safa domin safa ita ce daman zaka fara zuwa idan ka kusance ta kafin ka hau sai ka ce inna safa wal marwata min sha'airillah inna safa wal marwata min sha'airillah sannan babu inda zaka karanta wannan aya in ba a lokacin da ka kusanci wannan safa ba a lokacin nan sai ka hau kan safa idan ka hau kan safa sai ka juyo wato gabanka sai ka fuskanci Ka'aba idan ka fuskance ta sai ka daga hannuwanka sai ka yabo Allah tabaraka wa ta'ala ka roki dukkan abin da kake bukata na alkhairin duniya da lahira na daga cikin addu'a ingantacciya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake maimaita ta su uku idan ya hau safa shine yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ينا ميميت ونن الدعاء سو أكو إذن كاي ونن الدعاء سو أكو كرو كي دكان أبن لك كي بكاتا نال خير دنيا دلاهرة سيكا سوكا إزوا مروة كنا تفيا كنا تفيا سيكاجي أكو ونوري واند أكي چي مسا الميلين الأقدرين كوكما الأمود الأقدر wani wuri ne wanda a yanzu abinda aka yi tsanwayen amfuloli ne aka sanya to wannan daga wannan tsanwa amfulkin zuwa wancan to ana buƙatar namiji yayi sassaka shine wato gudu-gudu wanda yake shi yafi tafiya amma kuma ba gudu bane ba tsantsarsa to to haka namiji yake in har ya samu dama idan ku cinkoson jama'a ke akwai wannan gudu ya sauka akan ka daman ita mace ba amma dora mata ba idan ka tafi ka hau kan Marwa ita ma sai ka tsaya kai addu'a idan kai addu'a sannan sai ka dawo Safa daga nan Safa idan ka je Marwa sai ka ce daya ba sai ka je ka zo ba za ka ce daya daga Marwa idan ka dawo Safa sai ka ce biyu idan ka koma Marwa sai ka ce uku idan ka dawo sai ka ce hudu a lokacin da kake kai ka wannan duk abin da ka iya na addu'a na zikiri shine zaka yi to dan haka idan ka gama wannan kai kawo su bakwai daga Safa zuwa Marwa kenan mu gane daga Safa idan ka je Marwa sai ka ce daya ba sai ka je ka zo ba za ka ce daya sannan idan ka dawo sai ka ce biyu idan ka koma uku idan ka dawo hudu idan ka koma biyar idan ka dawo shida idan ka koma bakwai kenan ka fara da Safa kuma ka cika da Marwa idan ka gama kawai sai ka fita idan namiji ne sai ka je kai aski idan aka yi aski ko kuma kai saisaye to idan mace ce ce ko sai ta hada gashinta sai a sanya sizo sai a dan yanke mata amma mu gane ba wani namiji muharrami ba zaki ba kanki ki tafi gida eluwarki mace ta sanya ta yanki gashinki wanda yake daidai kamar misali gaba ta yatsa wannan ita ce sunna a lokacin da mutun ya gama wannan aski ko yayi saisaye to wannan aikin umra ya gama don haka ita umra abu ne mai sauki in babu cinkoson jama'a a cikin awa ɗaya mutun ya gama idan ku da cinkoson jama'a sai dai iya lokacin da mutun ya iya ya gama bakin gwalgwadon wannan kinsa to don haka mu gane wannan ita ce umra wato a takeice karshe shine aski shin zanzam wannan kuma duk a lokacin da kai ga dama sai ka sha wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ruwa ne wanda yake mai albarka sai dai mu gane wanda zai yi tamattu'i in babu sauran lokaci abinda ake bukata yayi saisaye idan ku akwai tsawon lokaci yin aski yafi yin saisaye ga namiji to don haka ƴan uwa lokaci ya kawo kai insha Allah ta'ala a takeice wannan ita ce sifa ta umra idan Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah ta'ala bakin gulgudu za mu yi bayani akan sifar aiki na haji insha Allah ta'ala sannan mu je akan abubuwan da aka haramta ma mai haji ya aikata sannan kuma ladubba waɗanda suke na ziyara insha Allah ta'ala muna fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya sanya a cikin mizanin mu na lada a ranar kiyama kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
ala qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha samii'un 'aliim.